kibali shai 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 ya kamate kibali shai shai eru uwa ki lazam ci karamci kada ki sani in zuba da haye
ta zama
mai ka hayan mai mujiya a cikin su kawaye gashi kauna ta kuma kullu kafa jikin zuwa hannaye da na murna na dace gashi yanzu na ta waye na fito ga ya miki yar uwa bude kunnaye shi halin da kike kai yanzu bai da kyau a cikin sunaye tawara ce yau zan baki ya kamata ki bari shaye 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 ya kamata ki bari shaye shaye bari shaye shaye kuma ki tuwa zuwa Allahu yayi maza shi yayi mata yi ai lala da salati sannan tarbiya ki yo iyaye kuma ki kamu da istighfari ba kawa da dukan yan mai
Na bana dauka kuma dan
daki damu rabbi zai yafi halaye tunda dai kin daina babu ji yau ido ya daina hawaye godiya mun sarki Allah shi ya gyara dukan halaye mi zaman aure da mutunci mun shigo hanyar angwaye kada ki sani in zubu da haye
ta zama
mai kayan mai mujiya a cikin su kawaye